الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 18 ga watan Juma'a al-akhira hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 21 ga watan 1 shekara ta 2022 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata ko wannan kudin maso gaba na'am yana iya shiga saboda shi ruwa ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala wanda tattala ta da kiyaye ta wajibi ne bannata ruwa haram ne a wajen ibada yin bannan ruwa bid'a ne zurfafawa ne wuce gona da iri ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi arwalla da mudu daya wanka fa da sa'i manzon Allah ya shine mudu hudu duka kwata-kwata ruwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wanka da shi bai wuce ba litir 2 da rabi in yayi yawa in ka dauki mudu hudu baya wuce mudu baya wuce litir 2 da rabi in yayi yawa ne ya kai litir wannan ya kai wato litir to dan haka koda mutun zai yi arwalla a famfo to ya kamata a matse zuban ruwan ya zamanto ya matse sosai amma na haka kawai mutun ya kunna famfo ruwa yana zuba arwalla ce yake wannan bid'a ne baya halatta ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wataala to zartar da ni'imar Allah subhanahu wataala haramu domin Allah ya faɗa wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin idan aka ce israf wato shine ciyar da dukiya ta hanyar da bata dace ba an gane ko ma'ana wannan shine ake kira israf ma'ana abin a banzatar da shi ya wuce ka'ida ta shari'a don haka zaka ga musamman wuraren da ke akwai famfuna na arwalla daga can cibiyar akan matsi ruwa zawwar shi kadan kadan yake zawwa na'am da samu ba mi samu raka ko guda da liman ba sallallahu alaihi wasallam ala ko wani ko wani samu tare da shi sharadin qabli ko ba'di ta kama mamu kamar yadda malamai suka faɗa shine ya zamanto ya samu raka'a cikakka idan ya samu abin da yake koma bayan raka'a cikakka duk abin da ya kama liman na qabli ko ba'di bai shafe shi ba sai dai anan abinda muke so mu gane in kabli ta kama limami lokacin da kai kuma ka zo ka same shi ya dago daga ruku'u raka'a ta karshe ko azaman tahiyya bin shi zaka yi kuyi saboda in ka tashi ka saba ma limami don Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi fala takhtalifu alaihi dan haka in kabluce sai ka bi shi kuyi lokacin da ya salamce ka tashi ka kawo abin da ya rage maka in ba a dace to daman ka'ida in ya salamce sai ka tashi kai ka zo da abin da ya rage maka a ƙarshe in ka salamce kuma kai ma kai ba adinka ko da baka nan aka yi raukan nura na'am mene yin azkar a cikin makewaya haramun ne haka kawai zikirin da bai zo ba mutum ya in kamar misali ba bismillah bace ba farkon fara wanka ko kuma farkon fara arwalla ko addu'a da ake yi karshen tsarki sune kadai zaka iya yi a makewaya amma haka kamar da makewaya wurin ambaton Allah subhanahu wataala haramun ne domin yin hakan akwai kaskantawa ga Allah subhanahu wataala domin ya faɗa wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqawul qulub dan haka makewaya ba mahalli bane na ambaton Allah subhanahu wataala na'am take mi take kuce ma mutum ban gane ba take kuce masa
kamar yanzu misali shi mutum ya zo istikhara kafar sallah zuwa wani lokaci ne a ji cewa ya samu kafara
ko ka ce dai ya samu raka'a cikakka ko
akwai bambanci tsakanin samun kafara harama da
ita kabbara ta harama ya zamanto kana nan masallaci limami yayi takbiratul ihram kai tsaye kai baye shi in ka zo liman ya fara sallah ana cikin fatiha ko ana cikin sura takbiratul ihram ta kuce maka sai dai kawai a ce dai raka'a ta farko bata kuce ma amma takbiratul ihram ta kuce maka in dai baka nan aka yi ta to ta kuce maka na'am yake mi a makarantu ne kuma na musulmi kuma malamin kirista ne wai misali wai malami ne to ba a ce masa malami fakto in aka ce ma malami lalle kiranye ne aka ce mishi fastokin shi shine wai in ya shigo cikin fasali sai a ringa tabawa kace go yana waƙe-waƙen su nasu na kiristanci kuma kowa sai ya tashi ya tsaya ba malamin kirista ba wanda mushriki ne ko malami ne na musulunci ya shigo fasali haramun ne a tashi a tsaya an gane ko ba ma dan mushan ba wanda da shi da alade dudde ne to ko malamin musulunci haramun ne in ya shigo a tashi a tsaya domin hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar mana da haramcin haka wata rana Muawiya Allah ya kara masa yadda yana matsayin gwamna a lokacin nan a kofar gidan safa da shi Abdullahi ibn Zubair da shi da wani daga cikin magabata da Muawiya ya fito shi wancan ɗayan sai ya tashi ya miƙe ya tsaya Abdullahi dan Zubair sai ya ki tashi Muawiya Allah ya kara masa yadda sai ya jinjina masa ya ce wallahi abinda kai kayi daidai domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada duk wanda yake so in yazo wuri a tashi a tsaya to yayi maza ya kama mazaunin shi a wuta. To dan haka wannan tashi da dalibai suke mushe ya shigo cikin fasali haramun ne, ya saba ma karantarwar addini. Dan haka kenan baya halatta musulmi ya tashi ya tsaya a irin wannan. Dan haka ko maganar wani shugaban kasa ya zo ko ma wane ne ko wata menene za a wannan jiniya za ta wuce a tashi a tsaya, dukkan shi wannan haramun ne. Dabi'a ce ta Yahudu, aka kwaso ta aka kimsa cikin musulmi, baya halatta haramun. Su kansu Larabawa a jahiliya ma basu san ba mutum ya zo wuri a tashi a tsaya masa. Daga can Maguzawa, Farisa da irin Rumawa aka kwaso wannan al'ada da ɗabi'a a kawo aka kimsa ta. A jahiliya ma su basu san ba in mutum ya zo wuri a tashi a tsaya masa. Kuma haka wani sahabi yake cewa ba wanda muke so, muke kauna, muke girmamawa, muke kimantawa, muke darjantawa sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma in ya zo gu yace wallahi ba ma tashi mu tsaya saboda yana ki yana kyama. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna dai cikin kitabu Badi'il Khalq, littafin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato na farkon halittar halittu. Mun tsaya ƙarshen babi na shida ko mu ce na bakwai, baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato na cewa idan ɗayanku ya ce amin, mala'ikun da suke cikin sama su ma sukan ce amin, fawafaqat ihdahumal ukhra, ɗayar amin ɗin ta yi dace da ƴan uwarta, manzon Allah ya ce za a gafarta ma shi wannan bawa duk abin da ya gabata na zunubansa. Wanda hadisi na ƙarshe a baban shine dai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayanin abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna masa na ayoyi daren da aka yi Isra'i da Mi'raji da shi, wanda yana bamu labarin cewa ya ga annabi Musa alaihi salam, wato launin jikinsa manzon Allah ya ce ƙasa-ƙasa ne, kuma annabi Musa dogo ne, an gane ku, dogo ne ba gajere ba ne, sannan kuma mutum ne wanda yake ja'adan, wato mai kaushin gashi. Manzon Allah sai ya ce ka'annahu min rijali shanu'a, ka ce kamar mazaje ne waɗanda suke na shanu'a, an gane ku, wata kabila ce kina. Manzon Allah ya ce ka'annahu min rijali shanu'a, haka sifar annabi Musa take. Sai ya ce wa ra'aitu Isa rajulan marbu'an, naga Isa dan Maryam alaihi salam shi kuma mutum ne wanda yake tsaka tsakiya, shi ba dogo ba, shi ba gajere ba, shine yace marbu'an khalqi, kuma matsakaicin halitta, ma'ana shi ba ramamme ba, shi ba mai kiba ba, ilal khumrati wal bayad, launin jikinsa ya karkata zuwa ja da fari, an gane ku, ja da fari kenan, kamar misali kusan da ake cewa kafi ole. Sai yace sabidar ra'asi, kuma gashin kansa kwantacce ne, sabidar ra'asi gashin kansa kwantacce ne, idan aka ce sabid gashin da linki-linki yake hawa ɗaya kan ɗaya, haka gashin annabi Isa yake. Sai yace wa ra'aitu malikan khazinan nari, kuma naga malik wato mai tsaron wuta, waddajjal kuma naga dujjal, gaba ɗayan wannan yace fi ayatin arahunallahu iyyahu, suna daga cikin jimillar ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna ma manzansa kenan daren da aka yi Isra'i da Mi'raji, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, kuma ya ce fala takum fi miryatin min liqa'i, Ubangiji ta'ala ya ce mu ne muka ba annabi Musa littafi, Ubangiji ta'ala ya ce kuma fala takum fi miryatin min liqa'i, kar ka yi kokonto wato game da haduwa da annabi Musa alaihi salam. To shine Allah ya hada shi da annabi Musa daren da aka yi miraji da shi. Anas da Abu Bakra Allah ya kara musu yadda sun rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yace taharusul malaikatul madinata minad dajjal, mala'ikun Allah suke gadin birnin Madina game da dajjal, dukkewaye-kewayenshi da zagaye-zagayenshi da yadda Allah ya bashi damar kowane birni daga cikin birane a fadin duniya sai ya saka kafarsa ya shiga birnin ya jaye nashi ya nashi. To amma banda Makka da Madina, domin Makka da Madina akwai mala'ikun Allah suna gadi kowace kofa daga cikin kofofinsu, da zarin ya tunkaro mala'ikun Allah sai su wawure shi wato da takubba. Yayi gaba, za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a fi sifatil jannati wa annaha makhluqa. Qala Abu al-Aliya mutahhara ay min al-hayd wal bawl wal busaq. Wato gabun ayoyin suna da yawa kenan, zamu je bayani kai tsaye. Malam Allah ya ji kansa na fada wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa game da sifar aljanna. Zamu ga ayoyin da malam ya ciro waɗanda suke bayani game da sifofin aljanna. Sai ya ce wa annaha makhluqa, ita aljanna tuntuni Allah ya halicce ta, a yanzu ma zancen da muke akwai ta. Wannan ko ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa, aljannatu wan naru makhluqatan wa mawjudatan. Wuta da aljanna Allah ya halicce su kuma a yanzu ma akwai su. Sabani ga mu'tazila, su sun tafi akan cewa a yanzu babu wuta babu aljanna, wai sai a ranar kiyama ne Allah zai halicci wuta da aljanna sannan a shigar da jama'a ciki. Su a hankalinsu da tunaninsu ai kamar wargi ne, bai dace ba a ce a yanzu akwai wuta da aljanna. Suka yi misali suka ce kamar kai ne ka gina gida ka gama komai, sai ka sanya dan makul dan kwado ka kulle wannan gida, sai ka ce sai nan da bayan shekara 100 zan shiga wannan gida. Su a iya hankalinsu da tunaninsu ai suna ganin cewa babu hikima a ce wai a yanzu akwai aljanna akwai wuta. To dan haka nassi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar mana cewa wuta da aljanna a yanzu ma akwai su. Domin Ubangiji ta'ala na faɗa fattaqun naral lati waquduha an-nasu wal hijara uiddat lil kafirin, a cikin suratul baqara Ubangiji ta'ala yace ku kiyaye wuta, allati wadda waquduha makamashinta, Ubangiji ta'ala yace annas mutane waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu, wal hijara da duwatsu sune makamashinta. Wannan wuta Ubangiji ta'ala yace uiddat lil kafirin, tuntuna an tanade ta ga waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu. Kaga ash-shahid anan cewa uiddat tuntuna an tanade ta, wannan aya tana tabbatar da cewa wuta a yanzu ma akwai ta. Kuma haka ita aljanna, Ubangiji ta'ala ya faɗa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin, Ubangiji ta'ala ya ce ku yi gaggawa zuwa wata aljanna. An gane wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ku yi gaggawa zuwa samun gafara ta musamman daga gun Ubangijinku. Sai ya ce wa jannatin, da wata aljanna, arduha wanda fadinta as-samawati wal ard, fadin sammai ne da kasai. Ubangiji ta'ala ya ce uiddat lil muttaqin, wannan aljanna tuntuna an tanade ta ga masu tsara dokokin Ubangijinsu. Wannan aya tana tabbatar mana aljanna a yanzu ma akwai ta, kamar yadda daga cikin hadisan da suke tabbatar da cewa aljanna da wuta a yanzu ma akwai su. hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada, hadisin ya gabata kuma zai sake maimaituwa nan gaba. Wani lokaci rana ta dishi, haskenta ya tafi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada jama'a ana sallah ta dishewar hasken rana domin Allah ya yayi wannan bala'i da musiba. Ana cikin sallah, sahabbai sai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a firgice ya ja da baya zuwa jimawa, sai suka ga kuma yayi gaba yana dan bulmushi, suka ga ya ma mika hannun shi kamar yana mai famar ya ciro wani abu. Ana gama sallah suka ce, ya rasulullahi, mun ga kai wani abu a cikin wannan sallah, mun ga ka ja da baya a firgice, bayan haka kuma sai muka ga kai gaba har ma kana dan mulmushi kuma kana famar tsunko na abu. Manzon Allah ya ce, a wannan tsayuwa tawa da na tsaya a wannan lokaci, ya ce wallahi Ubangiji na ne ya nuna mun wuta da aljanna. Baya da kuka ga na ja a firgice, wuta ce Allah ya nuna mun. Ya ce ban taba ganin wani abin gani wanda yake abin ki, abin kyama, abin firgice, abin tsoro sama da wuta da Allah ya nuna mun. Shi ne kuka ga a firgice na ja da baya. Wannan da kuka ga nayi gaba ina mulmushi, aljanna ce Allah ya nuna mun a wannan bangon. Yace hannu da kuka ga na mika, yace nayi famar na tsunko wani nonon wata itaciya daga cikin itacen aljanna, inda Allah ya bani damar tsunko wannan nono, da shi za ku ci gaba da ci har duniya ta tashi. Kaga wannan hadisi yana tabbatar mana aqidar ahlus sunna wal jamaa, wuta da aljanna a yanzu ma akwai su, sabani ga mu'tazila a yanzu babu aljanna, babu wuta, wai sai a ranar kiyama Allah zai halicce su. Su suna ganin ya ci karo da hankali ba hikima a ce ka gina gida, ka gama komai, ka sanya dan kwado, ka kulle, ka ce wai sai bayan lokaci kaza sannan zaka shiga. To shine anan malam yace wa annaha makaduka, ita aljanna wato tuntuna an halicce ta, a yanzu ma akwai ta. Qala Abu al-Aliya, Abu al-Aliya ar-Rayahi, Allah ya ji kansa, ya fassara mana fadar Allah subhanahu wa ta'ala dake cikin suratul Baqara, haka cikin suratul Nisa. Cikin suratul Baqara sai shi ne yake cewa wa azwajum mutahhara, mutahhara shine yace ai minal haidi wal bauli wal bisa wal busa, mata ne waɗanda aka tsarkake su game da jinin al'ada. Macen aljanna ba ta jinin al'ada kamar yadda macen duniya take yi, jinin al'ada kazanta ne. An gane ita ko aljanna duk wani abu wanda yake na aibi da tawaya da komawa da baya babu shi. Da haka su matan aljanna Allah ya tsarkake su game da jinin al'ada. Shine yace mutahhara ay min al-haidi, an tsarkake su game da wato barin shine jinin al'ada. Wal bauli da bawli shi ma kazanta ne. Wal busaq wato da kaki, mutun ya ka koma jina, wannan duka babu shi a aljanna. Haka a can cikin suratul Nisa Ubangiji ta'ala yake fada, wallazina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada lahum fiha azwajun mutahhara wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Shine yace mutahharatun, ababan tsarkakewa, min al-haibi game da jinin al'ada, wal bauli wato da bauli, wal busaq wato da kazanta. Dan haka su kamar yadda al'adar Yahudu, idan mace tana jinin al'ada to ba a zama gode da ita, kuma ba a cin abinci tare da ita, can ake maida ta gefin gida, can a kaurace ta sai lokacin da ta gama, sannan kuma a kusanto da ita. Su kuma ƴan mushin da yake kazammai ne, su kuma mace tana al'ada ma komai hatta da kusanta, kusantar ta suke. An gane da tana al'ada da bata al'ada a gun ƴan mushin duk daya. to amma da yake shi musulunci addini ne wanda yake tsakatsakiya babu kasa kai inda ake so akai kuma babu wuce makadi da rawa maza Allah sai yace da mu isna u kullu shay'in illa nika idan mace tana al'ada komai ku yi manzon Allah yace amma banda saduwa Aisha Allah ya kara mata yadda take fada ina jinin al'ada na kan kafa kai a gidauniya in sha ruwa inda na dora baki na nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake dora bakin shi tace in gurguri kashi kuma in bashi yawan har ma nace yake tambaye ni wani lokaci in mai ko masa abu kaza sai nace ya rasulullahi al'ada nake manzon Allah yace yo al'adarki a hannunki take dan haka dai a takaice shi jinin al'ada kazamta ne kamar yadda Allah ya faɗa wa yas'alunaka anil mahir qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahir wala taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza tataharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah inna allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin shine yace wal bawli kuma an tsarkake su game da bawli wal gusaq wato da kaki an gane ku shine tofu majina akwai bambanci tsakanin albuzak bizai da albusak albusak kakin da yake tare da majina albuzak shi kuma wanda babu majina sai yace kullama ruziku ubangiji ta'ala yace a duk lokacin da wato aka azurta yan aljanna ai utubi shay'in aka zo musu da wani abu na kayan ci thumma utubi akhar sannan aka zo musu kuma da wani wanda yake na daban qalu hadha allazi ruzikna min qabl sai su ce to ai wannan shine abincin da aka azurta mu gabanin haka ai daman shine aka zo mana utina min qabl ai shine aka zo mana kafin wannan lokaci ubangiji ta'ala yace wa utubihi mutashabiha an zo musu da shine wato yana makamancin juna a wajen launi amma ya sha bamban a wajen dandano dan haka so a iya tunanin su kala abincin na farko shine dai aka zo musu da shi to amma shi abincin aljanna yushbihu ba'dahu ba'dan wa yaktalifu fi ta'am junan sa yana kama da juna amma a wajen dandano ya sha bamban a huska idan ka kalla a ido duddi ne to amma wajen dandano ya sha bamban dan haka suka ce hadha allazi ruzikna min qabl ubangiji ta'ala yace sababin abin da yasa suka fada wa utubihi mutashabiha an zo musu da shi ne yana makamancin juna ayyushibihu ba'dahu ba'dan wa yaktalifu fi ta'am junan sa yayi kama da juna kenan a wajen launi amma a wajen dandano ya sha bamban sannan da fadar sa a cikin suratul haqa udufuha daniya ubangiji ta'ala yace ƴaƴan itacen aljanna daniya wato makusanta ne ga mai cira yafuna kaifa sha'u di yadda suka so sukan tsinki ƴaƴan itacen aljanna shine malamai suke cewa yanalu hal qa'imu wal qa'idu wal jalis ko kuma wal qa'id da wanda yake tsaye da wanda yake zaune da wanda yake kwance ta kowane hali ba tare da wahala ba zaka cira udufuha daniya kenan da wanda yake tsaye da wanda yake zaune da wanda yake kwance ta kowane hali zaka cira shine ubangiji ta'ala yace udufuha ƴaƴan itacen aljanna daniya makusanta ne ga shi dan aljanna ta kowane hali shine yace ayyafifuna kaifa sha'u sukan ciri ƴaƴan itacen aljanna di yadda suka so da wanda yake tsaye da wanda yake zaune da wanda yake kwanci daniya an gane ko shine yace ai qariba ai makusanciya ne makusanta ne da fadar sa a can cikin suratul mudaffifin ko mu ce suratul tadfif muttaqiina fiha alal araik an gane ko kuma alal araik yanzurun alal araik shine yace al araik wato asur wato sune gadaje lafazin araik jami'i ne na arika idan aka ce arika shine irin wannan katuwar kujera wanda ake kiranta futai wasu sukan fassara araik wato gadaje kenan asur kamar yadda anan saboda wata kujera yanzu ai gado ne baka bukatar wata matala kanta zaka kwanta. Shine yace al-ara'ik wato as-surur wato sune gadaje, lafazin as-surur jami'i ne na sarir, an gane ko sarir, kai yace as-surur ko kuma kace as-sirra. Sai yace wa qala al-hasan al-hasan ibn abi al-hasan al-basri na fada an-nadratu fil wujuhi was-surur fil qalbi, wato shi an-nadra kyawu a huska yake kasancewa, as-surur shi kuma farin ciki a zuciya, kamar yadda ya fada a cikin suratul insan walaqahum nadratan wasurura, walaqahum nadratan wasurura, ubangiji ta'ala ya ba su nadra kyawun huska, wasurura da farin ciki na zuciya. Shine al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri yace an-nadra yace fil wuju, shi kyawo a huska yake kyalli kenan, huska ta ringa haske tana kyalli, shi ko asrur yace fil qalb. Wa qala mujahid mujahid ibn jabr ya fada game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, yake cewa ainan fiha tusamma salsabila, salsabila sai yace hadidatul jariya, jariya ma'ana mai matukar kwarara, mai matukar gudana. Idan aka ce alma'u salsabil, wanda yake kenan mai matukar kwarara, wanda yake gudana, shine yace hadidatul jariya, ma'ana mai matukar, mai tsananin gudana. Fadarsa a cikin suratu safat da yace la fiha gaulun wala hum anha yunzafun, gaulun sai yace waja'ul badani, wato ita giyar aljanna, in ɗan aljanna sun sha la fiha gaulun, wato babu murdawar ciki, an gane ko ba ta sa cikin mutum ya murda. Wala kum anha yunzafun, kuma ba sa yin maye a sababin shanta, shine yace ai la tazahabu uquluhum, hankulansu ba sa gushewa, sabani ga giyar duniya, wanda in mashayi ya sha ta murda masa ciki kuma hankali ya gushe. Shine yace ai la tazahabu uquluhum, hankulansu ba sa gushewa. Wa qala, an gane ko ita hallo ga giyar duniya ana sha, wato tana yankan halishi, mutum yana gama huska, kamar yadda su larabawa a jahiliya giya tana ƙara tsumama kuma kudinta yana ƙaruwa, giya wadda ta shekare da wadda bata wuce wata shida kudinsu ba ɗaya bane ba, alfahari suke a wajen shan giya wadda take da dadda, shi yasa suke kiranta atika, wadda suke cewa in ka sha halshenka kamar an dora wuta, mai sanya halshe yayi cizal, ma'ana kamar kuraje da suke fitowa, to su irin wannan giya tafi tsada. To sabani ga giyar aljanna ba ta yankar halshe, ba ta sanya murdawar ciki, kuma ba ta sa hankali ya gushi. Sai yace wa qala ibn Abbas, Abdullahi dan Abbas ya fada game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa ka'san dihaqa, dihaqa shine yace ai mumtali'a, da gidauniya wadda take cikakka, ba sai ka zo ba zaka ce a kulhu maka, a tuntuni gidaunin a cike suke a aje kawai sai sha. Shine yace wa ka'san, da gidauniya, dihaqan ai mumtali'an, wadda take a cike, abin da ya rage ga dan aljanna kawai ya kafa kai ya sha. Da fadarsa kuma a cikin suratul naba'i da yace wa kawa'iba atraba, lafazin kawa'ib jami'i ne na ka'ib, idan aka ce ka'ib ita ce budurwa wadda wato gabanta a tsetse yake, kenan nonanta bai kwanta ba, ita ce ake kiranta ka'ib, jam'unsa shine kawa'ib ko kuma kace ki'ab, an gane ko, shine ai hiyal, wannan hiyal fatatul lati baraza sadiyuha, idan aka ce ka'ib kenan budurwa wadda nonunanta a tsaye suke, shine ubangiji ta'ala ya siffanta matan aljanna wa kawa'iba atraban. Shine sai yace ar-rahiq, an gane ko, kenan shine yace kawa'ib ai nawahid, nawahid shine ma'anar in aka ce annahad kenan shine tsayawar wato gaba na mace, ar-rahiq da yace yusqauna min rahiqin maktum ar-rahiq sai yace al-khamr wato ita ce giya ta aljanna kenan wanda take tacacciya sannan at-tasnim fadar sa da yake fada cewa at-tasnim shi ma anan cikin wato suratul mudaffifin menene farkon ayar wa mizajuhu min tasnim wa mizajuhu min tasnim sai yace at-tasnim ya'alu sharaba ahli al-janna wato shi at-tasnim ya fifici dukkan wani kayan sha na aljanna gaba daya duk wani abin sha na aljanna to at-tasnim ya fi shi shine sama da shi shine malam yace ya'alu sharaba ahli al-janna ya fifici dukkan wani abin sha na aljanna shi at-tasnim wanda da shine ake gauraye wannan giya sai yace khitamuhu aidinuhu da yace khitamuhu wato madonin giya ta ɗan aljanna miskun ubangiji ta'ala yace almiski ne ko kuma khitamuhu anan sai ka dauke shi diddiga kenan domin min al-khatam ne in aka ce al-khatam karshen abu idan ka sha abin sha misali in hurau-hurau ne ai karshen wata diddiga ce ko to diddigar almiski ne ko kuma khitamuhu madonin bakin giyar miskun almiski ne shine nan yace ai dinuhu wai lakar diddigar da take kasan abin sha shine ubangiji ta'ala yace miski ne wanda almiski shine karshe a cikin turare an gane ko in dai ana maganar almiski to kowane turare sai dai ya ja da baya sannan fadarsa a cikin suratul rahman fihi ma aynani nadhakhatan nadhakhatan sai yace ay fayyabatani wato akwai idanu biyu na ruwa a gidan aljanna masu matukar kwarara shine yace nadhakhatan ay fayyabatan masu matukar kwarara yuqalu mawduna fadarsa da yake cewa ala sururin mawduna ay mansuja wadanda suke ababan sakewa da zinare da azurfa gadajen aljanna da zinare da azurfa aka saka su shine yace ala sururin mawduna ay mansuja sai yace minhu wadinun naka wato daga cikin shi ne suke fada su laraba suke cewa wadinun naka an gane ko kamar misali irin kayan ado da ake ma taguwa a sanya mata wal kub mala uzuna lahu wala urwa in aka ce kub wanda kub daman larabci ne shi kanshi turanci arani yayi ake cewa kub asali kub haka yake jam'un sa shine akwab kamar yadda yace bi akwabin wa abarika wal kub sai yace mala uzuna lahu wala urwa wanda ba shi da uya kuma ba shi da mariki an gane ko kofin da ba ya da mariki kenan da me zamu kamanta shi kenan shine dai kaman diralex diralex in ka dauka bai ya da mariki to wannan shine ake kira ko wanda ba ya da wurin rikewa shine yace mala uzuna lahu wala urwa wanda ba shi da kenan kunne da za a rike wala urwa kuma ba shi da kenan mariki in aka ce urwa shine mariki kenan wala abarik da yace bi akwabin wa abarika lafazin abarik jam'i ne na ibrik idan aka ce ibrik shine yace zawatul azani wal ura shine dai ake ce mishi wannan baradi idan aka ce baradi kamar buta dai wanda ake dafa shayi shine ibrik mai dogon wuya kuma sannan ga mariki an gane ko irin buta kenan irin butar shayi haka ga dogon wuya sannan kuma ga mariki shine ake kira ibrik jami'in sa shine wato abarik shine yace zawatul azani wal ura kenan mai wuya da mariki shine ake kira kenan abarik uruban musaqqala yake nihi da musaqqala ra'un kin kenan ban ma za kai mata ba fassara kalima bace ba ta uru bane da yace musaqqala a ara'un kin gamma za kai mata wahiduha sai yace aru mislu sabur wa subur an gane ko mislu sabur kenan ala wazni aru sai ka ce kuma subur kenan kamar yadda zaka ce uru sai yace yusanniha ahlu makka al araba wa ahlu al madina al ganija me ake nihi da aruba ma'ana yanga kenan mace wadda take mai yanga mai matukar so da kauna ga mijinta shine ake kira aruba masu matukar soyayya ga mazansu sune ake kira ake cewa imra'a aruba jamusa shine uruban kenan su matan aljanna uruban masu matukar kauna ne ga mazan su wanda Allah ya tanada musu kuma mata ne waɗanda suke masu wato yanga shine ake kira alganija ni ake nihi yanga ba ana nihi ba naka ce ai kaza a tsaya sai an bata ma lokaci a irin sun rangwada da sauran su shine ake kira alganija sai yace wa ahlul iraqi su kuma mutanen iraqi a yaran su sukan ce ashakla wa qala mujahid ibnu jabr ya fada game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala farauhun wa raihanun rauhun sai yace jannatun wa raqaun wato ita ce aljanna gona ta musamman wa raqaun da ruwa wa raihan sai yace arzik wato shine arziki na musamman wal mambud da yace fi sidrin mahbud wa dalhim mambud mambud sai yace al mawzu wato ita ce kenan banan an gane ko a Hausa kace ayyaba kenan wanda kenan junanta ya hau kan juna kamar yadda ayyaba ai haka take junanta yana hawan kan juna a jira mambud wanda take abin jirawa idan aka ce nabid abinda aka jera shi kenan junansa wannan junan shi saman juna to shine yace wa dalhim mambud wato da ayaba wanda take mambud abin jerawa junanta da juna wal maqbud da yace fi sidrin maqbud maqbud sai yace al muwattaru hamlan wanda take mai nauyi a wajen ƴaƴanta kenan wajen daukan ƴaƴan ita magariya ta aljanna ma'ana ƴaƴan sun cika sun yo kasa kasan nonon itaciya in dai ya cika to kasa yake yowa shine yace ma'anar kenan al-maqbud wa yuqalu aidan wasu malamai sukan fada ma'anar maqbud ay la shauka lahu wanda ba ta da kaya kamar yadda wani balaraben kauye ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace ai magariya akwai kaya yace a to ai ta aljanna babu kaya ubangiji ta'ala ya fada fi sidrin maqbud la shauka lahu ai babu kaya tuntuna Allah ya fitar mata da kaya wal urub kenan waccan kalima da ta gabata uruban atraba sai ce wal urub al muhabbabatu ila azwajihinna wadanda suke ababan soyayya zuwa mazajensu su suna kaunar mazansu kuma mazansu suna kaunar su wayuqalu maskub da yace wa ma'in maskub ai jarin shine ruwa wanda yake mai gudana mai kwarara wa furushin marfu'a furushin sai yace ba abu ha fauka babu wato shimfudu waɗanda suke ababan daukakawa akan gadaje junansu akan juna ba irin shimfudar mu bane a katifa ɗaya matala ɗaya ka kawo da raɗe ka shimfuda da raƙin aljanna linki ce in an dora wata mahallo ƙara dora wata aiki shine yace wa furushin lafazin furush jam'i ne na firash wato da dararuwa ko kace zannuwa na shimfida marfu'a waɗanda suke ababan daukakawa akan gada shine yace ba abu ha fauka ba abin junan su kai juna lagwan da yace la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima lagwan sai yace ai batilan shine zance wanda yake na banza mara amfani a aljanna babu shi wala ta'sima ai kadiban kuma babu wata magana ta banza wanda za a iya daukan zinubi kamar ƙarya babu ita a aljanna afnan da yace zawata afnan waɗannan aljanna guda biyu ubangiji ta'ala yace ma'abuta rishu ne na itace afnan jami'i ne na fanan idan aka ce fanan ma'ana rishi ai agsan shine afnan zawata afnan ma'abuta rishu ne wajanal jannataini dan ubangiji ta'ala yace wajanal jannataini ƴaƴan itacen wannan aljanna guda biyu danin ubangiji ta'ala yace makusanta ne ga dan aljanna sawa'an atsike ko a kwatsugunne ko a zauna ko a kwance ta kowane hali ƴaƴan itacen suna kusa da shi sai abinda ya rage kawai ya tsinka idan aka ce jana ai mayushtana abinda ake cira ake tsinka na ƴaƴan itace jana kenan ƴaƴan itace shine yace wajanal jannataini ƴaƴan itacen wannan aljanna guda biyu danin ubangiji ta'ala yace makusanta ne ga dan aljanna ai karibun sai yace mudahammatan ai saudawa ne minar riyi da yace mudahammatan wannan itace na aljanna ubangiji ta'ala yace sun yi baki kirin minar riyi saboda koshi da ruwa ka san itaciya in ta sha ruwa ya ishe ta to maimakon tsanwa zaka ga ta karkata baki baki take to haka ƴaƴan wannan itacen aljanna suke to shine dai a takaice duk mutumin da yake so ya ga aljanna da idansa ko kuma wuta sifofinta to mutun ya karanta suratul rahman da suratul waqi'a haka suratul zariyat da suratul dur an gane ko da sauransu babu kamar suratul rahman da suratul waqi'a ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi bayani matuka game da sifofin aljanna shine malam sai ya fara zo mana da hadisai farko ya zo mana da hadisin Ahmad ibn Yunus daga Al-Layth ibn Sa'ad Al-Fahmi al-Misri daga Nafi maula na Abdullahi dan Umar daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza mata ahadukum idan dayan ku Allah ya masa rasuwa fa innahu yuradu alaihi maq'aduhu bil gadati wal ashi mazauninsa da Allah ya tanada masa a makomarsa lahira akan bujiro masa safe da yamma manzon Allah yace fa in kana min ahadil jannati fa min ahadil janna in dan aljanna ne to za a bujiro masa mazaunin da Allah ya tanada masa a gidan aljanna da safe a bujiro masa da wannan mazauni nashi ya gani ya ƙara farin ciki da murna da jin daɗi haka da yamma ma sai a bujiro masa ya ga wannan mazauni nashi yayi farin ciki yayi murna ya ji daɗi Allah ya sanya mu a ciki sai yace wa in kana min ahlin nar in ku dan muta ne wal iyazu billahi fa min ahlin nar akan bujiro masa mazaunin sa na gidan wuta safe da yamma ya gani ya ƙara bakin ciki da kuntata safe da yamma za a ringa bujiro masa Allah ya kare mu wannan kenan a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya tabbatar mana cewa aljanna fatintina akwai ta in har babu ita ina maganar cewa safe da yamma a bujiro ma dan aljanna ya ga mazaunin sa da safe kuma da yamma ma hallo a bujiro masa ya gani to haka ita ma wuta wannan hadisi yana tabbatar da cewa tintina Allah ya halice ta akwai ta sabani ga mu'tazila mun fada mun maimaita iya abin da yake aqidar su a yanzu babu wuta babu aljanna wai sai a ranar kiyama ne Allah zai halice su su suna gani cewa a ce a yanzu akwai wuta da aljanna wannan ai babu hikima suka ce kamar mutun ya gina gida ne ya gama komai sai ya kulle gidan sai ya ce sai nan da shekara 10 zai buda ya shiga to dan haka wannan suna ɗaya daga cikin dalilan da malam ya koro domin tabbatar mana da yacewa annaha makhluqa aljanna tintina Allah ya halice ta akwai ga wanda wannan kuma ni'ima ce ta musamman ga shi mumini domin ya ƙara farin ciki ya ƙara jin daɗi wanda in an gwada masa irin wannan shi fama yake Allah ya tada alkiyama domin ya koma zuwa mazaunin sa da abinda Allah ya tanada masa na iyali shi ko dan wuta sai ya ringa fatan cewa kar alkiyama ta tashi sannan hadisi na gaba hadisin Abul Walid shine Hisham ibn Abdul Malik al-Bayalisi daga Salam ibn Zarir shi kuma daga Abu Raja daga Imran ibn Hussein al-Khuzai Allah ya kara musu yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yake cewa ibqala'atu fil janna manzon Allah yace na leka al janna fara'aitu akthara ahli hal fuqara manzon Allah yace sai na ga mafi yawan yan aljanna talakawa ne mafi yawan yan aljanna manzon Allah yace talakawa ne wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi ne sahihi wuta da aljanna suka yi jayayya ita aljanna tace ga yanata yanata ita ma wuta tace ga na yanata yanata ita aljanna tace fi yadhu'afa wal masaki ramnana da waɗanda suke miskinai su na zaba su ne nawa ita kuma wuta tace fi aljabbaruna wal mutakabbirun masu karye inda baggaba masu nuna isa da jiji da kai tace su ne yanawa yanawa ubangiji ta'ala yace ke aljanna jiki abinda kika zaba na baki kuma nayi alƙawarin zan cika ki ke ma wuta jiki wanda kika zaba Allah yace na baki kuma ke ma nayi alƙawarin zan cika ki shine yake cewa walikilai walikilai kuma mil'uha kowace daga cikin ku Allah yace nayi alƙawarin cika ta wanda ita aljanna za a shigar da duk wanda ya cancanta a shigar da shi aljanna an gama an kare to amma ga sauran gidaje babu kowa a ciki babu masu rayarwa ubangiji ta'ala sai ya halicci wata halitta sabuwa sai ya cike gidan aljanna dama alƙawari ne sai ya cika ta shi kan yayi alƙawari bai ya sabawa halitta sabuwa Allah zai yi sai ya ida cike aljanna ita kuma wuta saboda tsantsar adalci na ubangiji subhanahu wataala an jefa mata an jefa mata duk wanda ya cancanta a saka an saka to amma bata ida cika ba adalci na ubangiji subhanahu wataala maimakon a ce a halicci wata halitta a saka a ubangiji ta'ala a lokacin nan sai ya dora ta ya take ta da duddigen sa wanda ya dace da girman sa junanta sai ya yankwaye da juna sai ta ringa cewa qab 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 ma'ana ya isa shine yace yawma naqulu li jahannama halimu talaati wa taqulu halimin mazid shine a hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a ringa jefa mata tana lashewa ana jefa mata tana laqumiya manzo Allah yace hatta yadha alaiha rabbul izzati kadama har sai ubangijin girma da daukaka ya dora diddigen sa akan ta ya take ta fa yanzawi ba'dha ba'dha junanta sai ya yankwane da juna wata kulu qab qab sai ta ringa cewa ya isa ya isa ya isa to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na liqa aljanna sai na ga mafi yawan yan aljanna wato talakawa ne sai yace an gane ko kenan anan abinda muke so mu gane mumini ya san cewa talauci da Allah yake jarraba shi da shi ba dan Allah baya san shi bane ba dan Allah yana kyamar shi bane ba a'a zabi ne na Allah subhanahu wataala babban abinda mutum zai yi sai ya dau hakuri ya koma zuwa ga ubangijin sai ya nemi cewa Allah ya wadatar da shi ya yi masa talauci an gane ko sai ya ce wa qala'atu finnari na leka wuta fara'aitu aksara ahli hannisa'a maza Allah ya ce sai na ga mafi yawan yan wuta mata ne mafi yawansu maza Allah ya ce mata ne wanda wannan a khuduba a ranar idi bayan maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gama khuduba ya dafa Bilal suka je cikin taron mata maza Allah ya keɓance su da wa'azi na musamman a cikin wa'azin manzon Allah yace ku mata na leka wuta na ga kunfi kowa yawa wata mata mai dan baki bakin kumatu ta tashi tace ya rasulullahi me yasa muka fi kowa yawa a wuta mu mata manzon Allah yace domin kuna butulce ma miji dayan ku manzon Allah yace inda mutum zai kyautata ma matarsa iya rayuwarsa sannan wata rana ya mata ba daidai ba sai ta ce ma ra'aitu minka khairan qabdu wata tsiya ka taba kulla mun me ka taba mun ka sadaukantar da rayuwarka kana mata hidima kana bauta mata duk abin da take so kana mata in shekara nawa kai radda kuka samu sabani sai ta ce me ka taba kulla me ka taba mu to wannan butulci shine ya kai mafi yawan mata cikin wuta wala iyazu billahi maza Allah sai ya nuna musu hanyar da za su bi su kare kansu game da azabar Allah shine yawaita sadaka domin ita sadaka tana zame ma bawa garkuwa tsakanin shi da wuta wannan hadisi malam ya zo da shi domin tabbatar mana cewa wuta da aljanna a yanzu ma akwai ta tunda manzon Allah ya ce na leka aljanna sai naga mafi yawan ƴan aljanna talakawa ne in babu ita kenan ina maganar lekawa sannan hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake fada baina nahnu inda annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci muna gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza qala sai manzon Allah yace da mu baina ana na'imun manzon Allah yace yayin da nake bacci ra'aituni fil janna manzon Allah yace na samu kaina a gidan aljanna ma'ana nayi mafarkin gani a gidan aljanna fa idza mar'atun tatawabba'a ila janibi qasri manzon Allah yace sai ga maka wata mata tana haskawa tana kyalli a gefin wani beni wani katon tsoro lafazin ta tawadda karka ce wa tana alwalla aljanna me ya kawo alwalla lafazin ta tawadda ita kanta arwallar an ciro ta ne daga alwada'a idan aka ce alwada'a shine wato alhusnu annuru walhusn haske da kyau shine yace fa izamra'atun sai ga maka wata mata ta tawadda tana haskawa tana kyalli ila janibi kasrin a gefin wani tsoro wani bini manzo Allah yace fa qultu sai nayi tambaya sai nace liman hazal kasr wannan katin binin ku nawa ne ne fa qalu sai aka bani amsa aka ce li umar ibn al-khattab wato na umar ne dan khattab babban maki ne in shi'a kenan an gane ku gaya anan manzon Allah ya tabbatar mana Umar dan aljanna tambaya yi wannan na wane ne aka ce na Umar ne manzon Allah yace fa zakartu giratahu yace sai na tuna tsananin kishi na Umar fa wallaitu mudbiran manzon Allah yace sai nayi maza na juya baya an gane ku nayi maza na juya baya na ga benin shiga matar shi kuma a gehi he haska take tana alwalla manzo Allah ya ce da na tuna kishin shi fa wallaitu mudbiran sai na juya baya da maza manzo Allah yana ba su labari fa baka Umar sai ya fashe da kuka wa qala sai ya ce ya rasulullahi a alaika agaru ya rasulullah yanzu ya manzo Allah kai zan yi ma kishi kai zan yi kishin ka ga iyali na kaga yadda sahabbai suke girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk tsananin kishin Umar amma baya kishi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai zan ma kishi ya manzon Allah saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zababbe ne na Allah tsarkakekke ne na Allah to dan haka a takaice wannan hadisi shi ma yana ƙara tabbatar mana aljanna tuntuna akwai ta domin Allah ya nuna ma manzon shi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan hadisi sai ka sanya shi a layin hadisan da suke tabbatar da fadula ta Umar Allah ya kara masa yadda kuma ka sanya shi layin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da shaidar cewa ɗan aljanna ne tunda anan tuntuna Allah ya nuna ma gidan ya nuna ma manzon shi sallallahu alaihi wasallama gida na Umar da ya tanada masa aljanna abin ya burge manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayatar da shi ai daman ita tambaya tana kasancewa ne ga abinda mutun ya kayatar da shi kai al'ajabin abu dan abinda bai burge kawai tambayar me zaka yi manzo Allah da yaga katin gidan nan kawai sai tambaya ce wannan ku nawa ne aka ce masa na Umar ne to dan haka daman hadisai sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da waɗannan sahabbai ƴan aljanna ne tuntuna Allah ya ba da shaida akan su Umar yana daga cikin waɗanda suka halarci yakin wannan yakin Badar yana wanda suka halarci yakin Badar ko Ubangiji ta'ala ya faɗa cewa i'malu ma shi'tum faqadghafartu lakum ku aikata duk abin da kuka so na gafarta muku duk wanda Allah ya gafarta masa kuma komar shi aljanna kuma yana daga cikin waɗanda suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta hata shajara sama da mutum 2400 sama da 2400 manzon Allah ya faɗa lan yalijan nara man baya'a ta hata shajara duk wanda ya yi mubaya'a da ni karkashin wannan itaciya manzon Allah ya ce har abada ba zai shiga wuta ba Umar yana daga cikin su kuma ga hadisin da manzon Allah ya zano su su 10 yace yan aljanna dalilai dai sun wuce a lissafa ɗaya daga cikin su kenan wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya tabbatar mana cewa aljanna tuntuna Allah ya halicce ta akwai ta nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك